A yayin da wa'adin kama yakin neman zaɓe gadan-gadan yayi a Najeriya a ƙarshen wannan wata na Satumba, kamar yadda hukumar zaɓen Najeriya ta ayyana, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da tarurruka daban-daban da nufin ƙara ɗinke duk wata ɓaraka da ke tsakanin ƴaƴanta domin tunkarar babban zaɓen na baɗi. Akan haka ne ma jam'iyyar ta APC ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a APC a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Mataimakin shugaban APC na Najeriya mai kula da jihohin Arewa ta tsakiyar, Alhaji Ma'azu Bawari Jau, ya ce suna da tabbacin shawo kan duk wata 'yar matsalar kafin babban zaɓen na baɗi.
Kamar yadda shugabanmu His Excellency Sarata Abdullahi Adamu ɗan ƙarya mai Najeriya da 'yan faci cewa insha Allah kafin zaɓen 2023 insha Allah duk wani ɗan gutun matsala da ɗan gutun kace na ce a fatin mu insha Allah za mu kai ƙarshe. To shi zaka ga muka ga kaga mun zo yau mu tattauna da su mun ji abin da ke musu kuma in Allah ya da abin mai sauki.
A naki gefen kuwa mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso ya ce za su tunkari babban zaben tamkar yaki
zuwa wurin zabe kamar yaki ne a don ba iba yi fiya da same father da same mother of me once you are in opposition zan taka ka zan taka ta wuce iba yi fiya da same father da same mother lokacin in an gama sai mu zo mu rungume juna a wadda zan fahimci sai a ai wannan yaya na ne a wannan kaza ne wannan ba ba da wannan.
Wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun yi tsokaci.
Sunana Comrade Ambassador Suleiman Abdullahi, State Youth Leader na APC na Niger State. Abun da na ce muke so yanzu daga wurin da za a fara tsarin na kuriyar ma da ake nema ya kamata mu ma muna zauna a wurin. In short ma ya za a yi committee na youth a ce ba youth leaders ne za su dinga heading committee din na ba kuma da matasan za a je ana magana. So na gaya musu daga can federal ari zuwa kasa in za a yi tarin na committee na youth mobilization ya zamanto youth leaders su ne za su dinga heading.
To sunana Honorable Isa Umar Aliyu, ni ne shugaban masu lalura na jam'iyyar APC na jihar Niger. To babban matsalolinmu shi ne na farko dai kamar yadda na fara cewa rijiya ta bada ruwa guga hana har kwanan gobe in ka zagaya jihohin Najeriya ga baki daya har gwammamu ma da muke a jihohi ƴan uwana masu nakasa da suke ƙananan hukumomi tamkar ma su ba sa ciki ba a mayi da su din ne an zo daukan shawara na abin da za a kai ga jami'an APC.
Haka zalika da dama daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a wannan taro sun yi fatan gwamnatin APC a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari za ta kammala duk wasu ayyuka da ta fara a jihar Niger a ciki har da tashar ruwan Baro. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.